na Muhammadun bi ihsanin ila yawmid din amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana wannan sallah ta asuba da muka yanzu ya sanya mana ita cikin mizanin ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan asabar da muka shiga a yanzu Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a shafi na 242 ko 242 a tambayan ta an gina ta ne akan neman taimako don gina masallaci neman taimako don gina masallaci shin ya dace ko bai dace ba mai fatawa yayi fatawa kamar haka yace akramakallahu hal yajuzu lil muslim shin ya halatta ga musulmi an yatluba al musa'adata ya nemi taimako li bina'i masjidin domin gina masallaci aw madrasatin ko makaranta min al muslimi daga ɗan uwansa musulmai ko kuma daga wani musulmi da ya san zai iya yi sai ya je ya same shi ko kuma al'umma musulmi ne aka nemi taimakon su gaba daya sannan limaza me yasa kuma haka malamai suka ce me yasa hakan ya halatta malamai suka ce yajuzu zalika ah ya halatta mana ayi haka li'anna hadha min at-ta'awuni 'ala al-birri wat-taqwa domin wannan taimakekeniya ne akan da'a da tsoron Allah taimakekeniya ne akan aikin alheri qala ta'ala Allah yace wa ta'awanu ku rika taimakekeniya a tsakaninku 'ala al-birri akan alkhairi wattaqwa da tsoron Allah amma wala ta'awanu kada ku yadda ku rika taimakekeniya 'ala al-ithmi akan sabon Allah kama a ce za a nemi taimako a gina sinima musulmi ya bada kudin shi za a nemi taimako wato a gina gidan rawa musulmi ya bada kudin shi ko kuma ni hamshakin mawaki ko wata hamshakiyar mawakiya za ta zo ta yi waka a bada kudi wannan al-ithmu ne sabo ne wal udwan haka nan ma duk wani ta'addanci da aka san mutum zai yi shi to kar a goya masa baya da zalunci to wannan shine kin dama ai mai raya masallacin Allah shine musulmi shine kuma zai gina akwai hadisi da yawa da suke cewa wanda ya gina masallaci don Allah Allah zai gina masa gida aljanna to kaga ai gun musulmi za a nemo za a je gun kafiri ne ko mai bauta gumaka sai na gaba bina'ul matajiri tahta almasjid shin ya halatta a gina shaguna karkashin masallaci a gina shaguna karkashin masallaci bi ma'ana a gina masallaci hawa daya can saman masallaci ne a sa matakala ana hawa sama kasan kuma shaguna ne aka gina wanda za su taimaka wa masallacin su kawo masallacin kudin shiga to shin ya dace ai haka sama ana bautawa Allah kasa kuma ana kasuwanci mai tambayan sai yayi fatawa kamar haka ga yanda ya sa fatawa yace fi madinati filfilal a garin filfilal min muqaati malbasba wato a yankin malbasba idan ban san ko kasan turai bane ko kasan asia ne Allahu a'lam yace akwai masajidun masallatai da buniyat ala daurin wahidin an gina su kawai gini daya haka kamar yanda wannan masallacin yake fi aradi muttasi'atil masaha an gina shi a fili mai fadin gaske filin masallaci yana da fadi walaysa laha ghalla amma masallacin bai da kudin shiga bai da kudin shiga ghalla shine kudin shiga wa qad waffaqa Allahu ba'a ahli alkhair to Allah ya datar da mu da wani mutum masu aikin alheri ala i'adati bina'il masjid yace zai zo ya sake gina masallaci ya masa fasali mai kyau min tabiqain zai gina shi hawa daya at-tabiqul alawi hawa na sama na saman lil ibada, inda za a shiga ana ibada ana sallah. Wa tabiqu sufli, shi kuma kasan, yubna fihi dakakinun, za a gina shaguna. Dakakin shine shaguna. Tu'jaru alal muslimina, a bawa musulmai hayan wajen, ba za a bama kafirai ba, saboda kafiri wata kila ya sai da giya a ciki ko ya sa kayan kide-kide ko abubuwan da bai dace ba. Musulmai ne za a bama hayan shaguna. Wa ma yaridu minha, duk abinda ake samu income kenan, abinda ake samu daga shagunan kuna kudin shiga, yunfaqu alal masjid, sai a rika yi wa masallaci hidima da su. Li saddi hajatihi, domin buƙatuwan masallaci, duk abinda masallaci ya bukata a yi mai da wannan kuɗi. Fama ra'ayu shar'i fi dhalika, menene mahangan shari'ar musulunci game da wannan? Malamai suka ce yajuzu, ya halatta, ja'alu at-tabiqi alladhi tahta al-masjid hawanit, a sanya ginin da yake ƙasan. Hawanit a sanya shi, a mai da shi shaguna. Hawanit, kun ga a can dakakin, nan kuma hawanit, duk ɗaya ne. Tu'jaru li salihil masjid, a bada hayansu don maslahar masallacin. Min ajli saddi hajatihi, domin buƙatun biyan buƙatun masallacin. Sai fatawanmu ta ƙarshe, albina'u alal masjid, wannan kuma vice versa ne. Yanzu kuma masallacin ne a ƙasa, gida ne a sama, ko kuma shaguna ne a sama, misali. Fatawa ta ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Laqad tala'atil lajnatu, wannan kwamiti adda'ima ta dindindin, lil buhusil ilmiya, mai bincike na ilmumukan addini, wal ifta'i, da bada fatawa, ta karanta as-su'al al-muqaddam, wato tambayan da aka wato rubuto mata, min ma'ali wazirul hajji, daga mai girma wato ministan wato kula da harkokin haji wal auqaf da waqafi, ila samahatir ra'isil am, zuwa ga mai alfarma shugaba na gaba daya na wannan committee fatawa. Suka kawo date din, suka kawo kaza da kaza duka. Ga tambayan a can wajen 14 abin nan dinnan line nan, yace anna masjidal ikha'il islami, akwai ni masallaci da ake kira masallacin al-ikha na yan uwantaka, al-islami na musulunci, haka aka rada masallacin suna, wato masallacin yan uwantakan musulunci. Fi madinati Jidda, a garin Jidda ne, birnin Jidda masallacin yake. Junabai dakakin Ibn Ladin, wato kudu da shagunan Ibn Ladin. Yujadu fawqahu baytun yaskunuhu ahluhu, a masallacin wato saman shi gidan ma wanda suka gina masallacin, gidan wanda suka gina masallacin, bi ma'ana da ya gina masallacin sai yi shi hawa daya, can sama gidan shi, kasa kuma masallaci. Yaskunuhu ahluhu, wato iyalan wanda suka gina masallacin da shi mai gidan nan suke zama. Wa huwa yazunnu annahu la yajuzu, kullu yana jin abun nan din bai dace ba, hakan bai dace ba, kaman da za a yi madakin Allah a kasa shi yana sama. An yaquma as-sakanu fawqa al-masjid, kullu yana jin bai dace a ce gida a saman masallaci ba. Fama hukmu shar'i fihi, Allah menene hukuncin da shari'a za ta faɗa game da wannan? Wa ajabat bima yali, wannan committee mai albarka sai ya bada amsa kaman haka. Yace idza unshi'a bina'u masjidin mustaqillin, masjidin mustaqillan, kana saqafuhu wa ma alahu tabi'an lahu jariyan alayhi hukmuhu, fala yajuzu bina'u sakanin alayhi li ahadi, idan aka gina masallaci mai zaman kansa, kana saqafuhu, so abin wannan rufin masallacin da abin da ke saman masallacin duka yana bin masallacin, na masallacin ne, hukuncin shi hukuncin masallacin ne. Jariyan alayhi hukmuhu, duk hukunce masallaci ya safi saman duka. Saboda haka fala yajuzu bina'u sakanin alayhi, baya halatta a gina gidan zama saman masallaci li ahadin, ga kowa. amma idza kana almasjid tari'an 'ala almaskan, amma idan masallacin shine yazo saman gida inda ake zama, mithlu ma law aslaha tabaqatu as-sufla min almanzil bi tabaqatin wa uddilat litakuna masjidan jaza ibqa'u ma 'alayhi min at-tabaqati masakin. Idan wato shi masallacin ne yazo ya tarar da gidan, dama gida ne, sai masallaci yazo daga baya ya tarar da shi. Mislu ma law usliha tabaqatu sufla, misali sai aka gyara kasan da gidan sama ne da ake zama, gidan sama ne da ake zama, duka iyalai ne, nan kasa ana zama, can ana zama, sai mai gidan ya ga lallai akwai maslahan a yi masallaci, to sai ya tada mutanen da suke kasan, sai aka yi converting din shi kasan saboda mutane su rika sallah. To kaga masallacin ne yazo daga baya ya tarar da gini. Yawa, as uslihat at-tabaqatu as-sufla, sai aka gyara kasan, min manzilin zi tabaqatin wa uddilat, aka gyara litakuna masjidan, da ya zamanto masallaci. To jaza ibqa'u ma 'alayhi min at-tabaqati masakin bi sabti tamalluki, ya halatta a bar saman yanda yake, dama gidaje ne duka wajen, daga baya buƙatuwar a gyara ƙasa ya zamanto masallaci, sai aka mai da shi masallacin. To ya halatta a bar yanda saman yake, dama gidaje ne, li sabti tamallukiha ala tabaqati sufla masjidan, domin saman su suka fara tabbata kafin masallacin ya zo daga baya. Falam yakun ma fawqahu tabi'an lahu, to yanzu kaga abinda ke sama din nan kenan, gidajen nan ba na masallacin bane, ba na masallacin bane, amma wannan masallacin aka gina farko sai aka dora, wannan duka baya halatta, amma masallacin ne yazo ya tarar da saman gidajen da suke saman shi, aka yi converting din kasan, za a rika saukowa ana sallah, babu wata matsala a nan, inji malamai. Wannan su ne fatawoyin mu guda uku za mu ansa yau, da fatan Allah Ubangiji ya sa mu wani cikin amincinsa da rahamansa da baiwansa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.